yanzu haka an tsaurara matakan tsaro tare kuma da ayyana yau Laraba da kuma gobe Alhamis a matsayin ranakun hutu a jihar Adamawa a wani mataki na karawa manyan intakaran shugaban kasa a Najeriya wato shugaba Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP da kuma tukurinsa na jam'iyyar adawa ta APC General Muhammadu Buhari wanda ake sa ran za su zo jihar domin kaddamar da campaign tun farko dai an shirya cewa yau Laraba ne ma ake sa ran iso wa dantakar jam'iyyar adawa ta APC General Muhammadu Buhari yayin da shi ko Goodluck Jonathan sai a gobe Alhamis ake sa ran isowarsa to sai dai kuma aure kadan da baina wannan mataki da gwamnatin jiha ta dauka sai ga wata sanarwa daga jam'iyyar APC na baina cewa an ma dage zuwan Buhari tare kuma da nisan ta kanta daga wannan mataki da gwamnatin jihar Adamawa ta dauka Rabaran Final Fadio shine sakataren yada labarai na jam'iyyar APC a jihar Adamawa
karrama janar Buhari aka yi muka nemi a bamu wannan dandali na Ribadu Square dake tsakiyar birnin Yola suka hana wannan soki burutsu ne da kuma zamba cikin aminci da za mu kira shi da ake so a yi wa jama'an Adamawa babu wani abu kaman karrama dan takaramu wai a bada hutu ai ba ma bukatar jama'a ba sa bukatar hutu a taru wajen taron janar Buhari gaskiyar magana shi ne sun yi shi ne bisa wasu dalilansu na daban mu ma da muka ji wannan abun ma sai muka cika da shakku muka fara tunanin to wata kilfa akwai wata lauje cikin nadi saboda mutanen nan ba mutane ne za ka yarda da su ba a ina ne ka taba gani a duniya kana tinkarar yaki sannan wai abokin yakinka ya yi maka wani shiri na musamman wajen karrama ga kaga wannan babu gaskiya a cikin ta to mu a namu gani wannan wata dama ake nema a fashe saboda idan Jonathan din ya zo sai a nemi hanyar hana mutane fita wannan shine gaskiyar magana amma wani magana wai karrama dan takararmu ba shine gaskiya ba karrama da za su yi wa dan takararmu shine a tabbatar ranar zabe hukumar zabe ta gudanar da zabe da take so a ba jami'an tsaro dama su gudanar da ayyukan su da doka tsara wannan shine karrama dan takararmu
to sai dai kuma yanda a jihar Adamawa ake dage zuwan Buhari a can jihar Taraba ko sun kammala shirye-shiryen tarban dan takarar jam'iyyar APC Sanata Aisha Jumai Alhassan da ke zama ita takarar gwamnati na jam'iyyar APC a Taraba ta ma bayyana irin tarban da za su yi wa Buhari a yau Laraba
kusan kowa na tabbata kasuwanni duk ayyuka da komi da komi na tabbata har mutanen PDP muna da labari za su zo domin General Buhari ba dan takarar APC bane kawai dan takarar Najeriya ne saboda haka da ma'aikatan gwamnati da yan PDP da yan kowane jam'iyya bare mu uwa uba mutanen APC duk za a hallara anan kuma za ka gani
da su ma dai sauran yan jam'iyyar adawa da ba na APC ba su ma sun shirya wa tarban babban bako Honorable Ibrahim Imam dan majalisar dokokin jihar ne kuma dan jam'iyyar SDP ya ma bayyana dalilansu na goyon bayan Buhari
ganin gaskiya siyasar Najeriya kowa ya sani a halin da ake ciki a yanzu General Muhammadu Buhari shine zai ci zabe a Najeriya duk wani wanda yake ganin cewa General Buhari bai ci zabe ba na yaudaran kanshi
kuma a jiya Talata ne ma wasu suka taho da min wannan taro a cewar shugaban jam'iyyar APC na Taraban Alhaji Hassan Jikardo
ai ma wasu da kafa suke takowa yanzu suna tahowa daga kauyuka daban-daban kowa sai ya zo ya ga general saboda kowa ya san wane ne general kowa kuma a shirye yake da akwai da babu zai zo ya zo ya ga general ya ga ikon Allah
Ibrahim Abdul Azizu sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.